أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake jaddada haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafi muna Mafatihul Khair littafi na babban malami Sheikh Al-Allama Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na biyu a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga wata na Mayu wata na biyar shekara ta 2025 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a farkon safaha ta 9 kenan yau da ran Allah subhanahu wataala zan mu tashi daga inda muka tsaya bayan mun yi akan farrabu ta'ala abinda ake nihi da arrabu madaukaki shine al-fattahu al-alimu allazi yaftahu li ibadihi at-ta'ina hazaina jawdihi wa karamihi wa yaftahu ala a'da'ihi didda zalika wa zalika bi fadlihi wa adli kenan daga nan muka tsaya kenan zan mu tashi daga inda muka tsaya wa qala rahimahullahu ta'ala lil fattahi ma'niyani ma'nayani al awwalu yarja'u ila ma'na al hakam allazi yaftahu bayna ibadihi wa yahkumu baynahum bi shar'ihi wa yahkumu baynahum بإثابة الطاعين نعم وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة كقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال رحمه الله malan yace Allah ya ji kanshi da rahama lil fattah ma'na yani ga suna na ubangiji ta'ala al fattahu yana da ma'ana guda biyu al awwal ma'ana ta harko idan an ce al fattahu yarja'u ila ma'na al hakam yana komawa ne zuwa ga ma'ana hukunci kenan an ce al fattahu an ce al hakim mai hukumci Allah subhanahu wa ta'ala allazi yaftah bayna ibadihi wanda yake hukumci kenan a tsakankanin bayin shi yahkumu bainahum bi shar'ihi yake hukumci a tsakankanin su da shari'ar shi wa yahkumu bainahum bi ithabati ta'ina allo yana hukumci Allah subhanahu wa ta'ala al-fattahu a tsakankanin bayin nashi da sakamakon masu biyayya shine isabatati at-ta'in sakamakon masu biyayya masu da'a ga Allah subhanahu wataala wa uqubati al-asina yana hukumci ta hanyar kuma hallo uquba ga masu sabo fi dunya wal akhirah wannan kuma duka a duniya ne kuma hallo da lahira ka qawlihi ta'ala kamar yanda Allah subhanahu wataala yake fadi قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kace ubangijin mu zai tara a tsakankanin mu yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana wa baina summa yaftah bainana bil haqq sannan kuma yayi hukunci a tsakankanin mu da gaskiya huwa al-fattahu shi Allah subhanahu wa ta'ala shine al-fattahu mai hukunci al-alim hallo masani wannan aya tana cikin suratu saba'i aya ta 26 da fadar Allah subhanahu wa ta'ala rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya ubangijin mu iftah bainana wa baina qaumina kai hukunci a tsakankanin mu da tsakankanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin kuma kai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kai ne mafi alkhairin masu hukunci kenan anan al-fattahu ya doki al-hakam ya doki hukunci kenan anan kenan ai ana nihin Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hakimu allazi yaqdi baina ibadihi mai hukunci mai tsarawa a tsakankanin bayin shi bil haqqi da gaskiya wal adli da adalci wa yahkumu bainahum yayi hukunci a tsakankanin su fi ma hum fihi yahtalifun a cikin abin da suke sassabawa a cikin shi mala yace fal ayatul ula aya ta harko fathahu bainal ibad yawm al qiyama hukuncin shi a tsakankanin mutane a ranar tashin alkiyama wa hadha fid dunya wannan kuma hallo a duniya bi an yansura al haqa ahlihi a duniya kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki gaskiya wa ahlihi kuma hallo ya taimaki ma'abuta gaskiya masu gaskiya wa yuzillu al batila sanan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da ƙarya shine al batila kenan didda al haqq aksin na al haqq ya kaskantar da ƙarya wa ahlihi sanan ya kaskantar da masu ƙarya al haqq gaskiya al batil kuma hallo ƙarya liyuhiq inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa liyuhiq al haqq wa yubtilu al batila walau kariha al mujrimun a cikin suratul anfal inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa liyuhiq al haqq dan Allah ya tabbatar da gaskiya kuma hallo ya bata ƙarya koda ko mujrimai sun ki al ma'ana thani fathahu li ibadihi jami'a abwabil khairat qala Allah ta'ala ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha al-aya yaftahu li ibadihi manafi ad-dunya wad-din fa yaftahu liman ikhtassahum bi-lutfihi wa inayatihi aqfal al-qulub wa yudirru 'alayha min ma'arif ar-rabbaniyyati wal-haqa'iq al-imaniyyati ma yuslihu ahwalaha wa tastaqimu bihi 'ala siratil mustaqim wa akhussu min zalika annahu yaqtah li arbabi mahabbatihi wal iqbal alayhi uluman rabbaniyatin wa ahwalan ruhaniyatan wa anwaran sati'atan wa fuhuman wa azwaqan sadiqatan mala yace yaqtahu li ibadi al ma'na athani ma'ana tabi fatahu li ibadihi bude washi gabayin shi jami'a abwab alkhairat dukkan kohohin alheri kenan ma'ana ta harko hukunci ma'ana ta bi kuma hallo alfattahu mai budewa mai bude mi mai bude kohohin dukkan kohohin alheri gabayin shi Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala malan sai kawo hujja ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha malan yace al-aya bai ida sata ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la abinda Allah ya bude wa mutanen shi daga rahamar shi to babu wani mai rikewa abinda Allah ya bude ma mutane daga rahama idan an ce rahama arziki ne lahiya ce ilimi ne da sauransu duka gabaki da abinda Allah ya bude to babu wani wanda zai ce yarihi bai isa ba kenan ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha yaftahu li ibadihi dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana bude ma bayin shi manafi ad-dunya wad-din, abubuwan da zasu amfani wa su amfani bayan shi a addinin su kuma hallo da a duniyarsu. Fa yaftahu liman ikhtassahum bi lutfihi, malan yace sai Allah subhanahu wata'ala ya bude ga wanda suka kebanta, wanda ya kebance su Allah subhanahu wata'ala da tausayin shi, wa inayatihi da wanda Allah subhanahu wata'ala ya kebance su da kulawar shi, Allah ya sanya mu daga cikin su, kenan wanda Allah subhanahu wata'ala yake son shi, Allah zai bude mai dukkan kohohi na alkhairi. Aqfal alqulub, Allah zai bude mai makullan zuciyar shi. Malan yace ikhtassahum, wanda Allah yake banci su wane ne kenan wanda suka yi imani da Allah. Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratu Muhammad, zalika bi anna Allaha maulal lazina amanu wa annal kafirina la maula lahum, ce wannan saboda lalle Allah subhanahu wata'ala maulal lazina amanu, majibincin wa'inda suka yi imani ne, yana son su, ya kebance su, suna karkashin tausayin shi, suna karkashin kulawar shi. Wa annal kafirina, amma wasu lalle kafirai la maula lahum, ba wani mai taimakon su. Ina wannan aye tana nuni akan cewa Allahu huwal waliyul mu'minin, Allah shine mazubincin mu'minai. Yaftahu liman ikhtassahu, yana budewa ga wanda ya kebance su, bi lutfihi da tausayin shi, wa inayatihi da kulawar shi. Aqfal alqulub, makullan zuciya, dan saboda zuciya tana da kile na ta, zuciya a kulle tana da kile. Allah subhanahu wata'ala yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha, wishin busa tadabburin ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne, ko kuma a cikin zukatansu akwai kwaduna ne, akwai makullai? Kenan wanda ya imani da Allah, Allah subhanahu wata'ala sai ya bude wannan makullan na zuciyar tashi. Wa yudirru alaiha, bayan ya bude mai zuciya, ya bude musu zukatan nasu, su wa'annan kebabbun Allah, Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin su. Wa yudirru alaiha, sannan ya zuba a cikin zukatan nasu, ya yawaita a cikin zukatan nasu ne ya zuba. Min ma'arif ar-rabbaniyya, na daga ilimin Ubangiji, zuba ilimin Ubangiji a cikin zukatan su. Wal haqa'iq al-imaniyya, da kuma hallo al-haqa'iq, abubuwa na gaskiya na imani. Ma yuslihu ahwalaha, abinda zai gyara halayen wannan zukatan. Wa tastaqimu bihi, abinda zuciyar nan zata daidaita da shi. Ala siratin mustaqim, akan hanya madaidaiciya, Allah shirye da mu a hanya madaidaiciya. Wa akhussu min zalika, yace na kebance daga wannan, annahu, lalle shi Allah subhanahu wata'ala, yaftahu li arbabi mahabbatahu wal ikbal alayhi uluman rabbaniyya. Allah subhanahu wata'ala yana budewa ga ma'abuta soyayya shi, arbab mahabbati, ma'abuta soyayya shi, wal ikbal alayhi, da wanda suke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, uluman, sai ya bude musu, ya arzutar da su ilimin muka rabbaniya na Ubangiji. Wa ahwalan ruhaniya, da yanayi na ruhi mai kyau. Wa anwaran, da haske sati'a mai walqiya. Wa fuhuman, da kuma hallo ganewa. Wa azwaqan, da zauki iri-iri sadiqa na gaskiya. Sai su ji dadin imani. Za ka ta'amal iman, shine ai Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi na addini, hakika Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da alkhairi. Allah subhanahu wata'ala ya nufi wannan bawan da alkhairi. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, riwaya ta Buhari. Duk wanda Allah subhanahu wata'ala yake san shi da alkhairi, to Allah subhanahu wata'ala sai ya sanar da shi a cikin addini. Kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nihe shi da alkhairi mai girma da amfani mai yawa, sai ya bashi ilimi a cikin addini. He malam yake cewa wa yaftahu aidan li ibadihi abwab al-arzaq wa turqa asbab, ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها من وأسبابها ما لا يحتسبون ما لا يحتسبون ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون وييسر لهم الأمور الأسيرة ويفتح لهم أبواب المغلقة ما نأتي ويفتح أيضا لعبادي الله سبحانه وتعالى حلو ينا بودي مباينشي أبواب الأرزاق أوهو هنا أرزقي الله يبودي منسو وطرق الأسباب سنة الله سبحانه وتعالى ينا بودي مباينشي هنيوين سببك ويحيي للمتقين سنة الله سبحانه وتعالى يسوك كيشيني حيا يسر ييسر يسوك كي كوكما يسارا ما غمتقين ما ستقوا wanda suka bi Allah da takawa masu tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai ya saukake musu min al-arzaq na daga arziki iri-iri wa asbabiha da sabbabban wannan arzikin kala-kala ma la yahtasabun ta inda bussa zato ta inda bussa tsammani shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haisu la yahtasib duk wanda yabi Allah da takawa duk wanda yi tsoron Allah to Allah zai sanya mai mahuta sannan kuma hallo ya arzuta shi ta inda bayya zato ya arzuta shi ta inda bayya mi bayya tsammani shine malam yace min haisu la yahtasib ma la yahtasibun wa yu'ti almutawakkilina fawqa ma yatlabuna wa yu'amiluna sannan kuma hallo ya ba masu dogaro ga Allah subhanahu wataala sama da abin da suke nema mai dogaro da Allah subhanahu wataala Allah yana bashi saman abin da yake nema ko sama abin da yake guri al'amal guri sama da abin da yake guri shine Allah subhanahu wataala ai yake cewa wa may yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wataala to Allah ya isar mishi kaga anan an ce wanda yayi tsoron Allah Allah zai sanya mai mahuta ya arzuta shi ta inda bayya zato ta inda bayya tsammani ta inda a hankalin shi ma bai ka aka ba akan huda ta wannan hanyar ce zan yi arziki hanyar da babu kalkilinta babu tunaninta baka tsara ta ba Allah sai kawo ma ita kuma ta halin wannan kuma hallo ka samu arziki shine Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma walau anna ahlal qura da a ce sun yi imani walau anna ahlal qura amanu wattaqau sai Allah subhanahu wataala yake cewa da mun bude musu la fatahana alaihim barakatin minas sama wal ard da mun bude musu albarkoki daga sama hallo daga ƙasa sai arziki ta inda bussa zato sai arziki ta inda bussa tsammani to kuma hallo sai yace zai ba wanda yayi dogaro ga Allah sama da abin da yake nema sama da abin da yake guri shine aka ce wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wataala to Allah ya isar mishi ana nihin duk wanda ya rataye zuciyar shi da Allah duk wanda ya jinginu da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san babu me yi sai Allah subhanahu wataala ya mai da lamarin shi duka zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin neman alheri ne ya sani babu me kawo alheri sai Allah subhanahu wataala ya ratayu da Allah subhanahu wataala ya sani wajen sharri ne babu wani mai tunkuɗe sharri sai Allah subhanahu wataala to Allah ya isar mishi na daga abin da ya dame shi a cikin lamarin addinin shi a cikin lamarin duniyar shi a cikin lamarin lahirar shi shine hadisi na Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa da a ce kuna dogaro matakar dogaro da Allah subhanahu wataala ya arzuta ku kaman yanda ake yake azurtar da tsuntsu ko tsuntsuwa ita tsuntsuwa ko tsuntsu a gidan shi kawai bai da mangaza ta hatsi bai da mangaza ta alkama babu kartan makaroni babu bahun shinkafa amma kuma hallo bayya yunwa daga yaji yunwa daga ya huta kawai ya huta inji annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta yana jin yunwa amma ya dawo cikin shi a cike kuma hallo bai aje ba amma hankalin shi kwanci ya san me arzutawa Allah ne kuma Allah ba zai hana me ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da dan adam kuma kuna dogaro irin yanda tsuntsaye suke dogaro kuma Allah subhanahu wataala da ya ba ku kwatankwacin wannan arziki ai inna Allah baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara sai mana yake cewa wayuyassir lahum al-umura al-asira sannan ya sauƙaƙe musu lamurruka al-asira masu wuya shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin wannan surar din wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya bi Allah da takawa duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai sanya mai wani sauki daga al'amarin shi sai Allah a gaban aya yace wattaqullah to dan haka ku bi Allah da takawa dan haka ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun tabbas za ku rabauta ويفتح لهم الابواب المغلقه سنن كما حلو زي بوده مسو شي الفتاح الله سبحانه وتعالى يفتح لهم زي بوده مسو الابواب قوهي المغلقه وند اكرهه سو كنن wannan ma'ana na al-fattah malam yace wa inna lallimu lanas'alu Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ونتوسل اليه منا توسلي غا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ده wannan sunan ya ubangiji Allah kaini al-fattah mu ma muna tawassuli da wannan sunan naka al-azim mai girma wa nad'uhu kuma hallo muna roƙonka da wannan sunan naka al-fattah mai hukunci mai tsari kuma hallo mai budewa bi annahu al-fattahu dan saboda shine Allah subhanahu wataala al-fattahu wa bi annahu khairul fatihin kuma dan saboda shi Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairin masu hukumci ko mafi alkhairin masu budewa an yaftaha qulubana ya bude zukatanmu bil iman da imani cikin zukatanmu da imani as-sahih ingantacce wal ihtida sannan da jijituwa in an ce al-ihtida as-sayru ila tariqil khair tahiya zuwa ga hanya ta al-khairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu al-ihtida al-kamil tikakka wal yaqin ar-rasih da yaqini tabbatacce ar-rasih wa an yaftaha lana kuma hallo ya bude mana khaza'ina rahmatihi taskokin rahamashi wa abawaba karamihi da kuma hallo kofofin karamcin shi Allah subhanahu wataala wa mawa'id birrihi sannan da ni'imomin alkhairin shi na aka ce mawa'id jam'ul ma'ida kaman tabul na abinci tabul ne na abinci kuma hallo cike da abincin cike da abin da ake so abincin abin sha kowani iri amma nan an kawo mawa'id ana ta'bir ne majazi ana nihin kenan dukkan nau'i na alkhairi da dukkan nau'i na albarka kenan addu'a ce mai girma wannan da ake mawa'id birrihi kenan ana nihin ni'imomin alkhairin shi wa wasi'i fadalihi da kuma hallo yalwal falalashi shi Allah subhanahu wataala innahu sami'un lalle Allah subhanahu wataala shi mai ji ne mujibun kuma hallo mai amsawa ne Allah subhanahu wataala ya amsa mana sai malam yake cewa a farkon safaha ta 12 فصل هذا وان اعظم المفاتيح وان اعظم المفاتيح وانفعها كلمه التوحيد لا اله الا الله فهي تمام المنه ومفتاح الجنه وهي قوام الامر وراس الخير واساسه روى الامام احمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وروى أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال أعرابي يا رسول الله ما مفاتيح ما مفتاح الجنة قال لا إله إلا الله فصل ما لن يتي فصلي haza wannan wa inna a'zama mafatih shi yana daga cikin mafi girman mabudai ko makullai mabudai kile kile daban wanda suka yi girma wa anfa'aha kuma hallo wanda suka yi amfani kalimatut tauhid kalimat tauhidi la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko a ce babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala fahiya tamamul minna ita wannan la ilaha illallah ita ce cikan ni'ima tamamul minna an tamamul ni'ima cikan ni'ima wa miftahul janna ita la ilaha illallah ita ce mabudi na aljanna wa hiya qiwamul amr ita ce tsayuwar lamari lamari baya tsayuwa sai da la ilaha illallah wa ra'asul khair ita ce kan alkhairi wa asasuhi kai ita ce ma tushen alkhairi ko gimshikin alkhairi rawa al-imamu ahmad ya rawaito fi musnadihi a cikin littafin shi an mu'az bin jabal an samu daga mu'az dan jabal radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mafatihul janna mabudan aljanna shahadatu alla ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan hadisi ne wanda wayansu malamai sun da'afar da shi dan saboda akwai inqita a cikin shi sannan kuma hallo akwai wanda ba amsar ruwaye shi da hadisi na biyu wa rawa abu na'im ya rawaito min hadisi Anas daga hadisin Anas radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yace kala arabiyun yace wani balaraban kauye yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ma miftahul janna menene miftahul janna kala sai yace la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila mabudun aljanna shine la ilaha illallah shi ma wannan hadisin malamai suna da afatar da shi dan shi yasa malai yace wa hazanil hadisani wa inna hadisan guda biyu wa in kana fi isnadihima da'afun koda a cikin sanadin su akwai rauni illa anna ma'anahuma haqqun sai dai ma'anar su gaskiya ce wa sahihun kuma hallo ma'anar su ingantatta ce la raiba fi babu kokonto a cikin ma'anar akwai hadisai da dama wanda suke karfafa wannan hadisin amma ba a dauki wa'annan ba dan saboda akwai hujjoji da dama da suke nuna falala na kalmar tauhidi la ilaha illallah kama tun daga sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hadisai ingantattu diyawa Usman dan Affan irra Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu alhali yana me sani ya san cewa fa annahu la ilaha illallah lalle ho babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dakhalal janna ya shiga aljanna ruwaya ce ingantatta cikin sahihu muslim dakhalal janna ya shiga aljanna a wata ruwaya ita ma ruwaya ta sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah cewa na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma hallo mutum ya shaida lalle ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne la yalqi Allahu bihima abdun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa ba zai hadu da wayannan shahada guda biyu bai hadu da ubangijin shi gaira shakin bai kokonto da wannan shahada guda biyu a cikin su fihi ma illa dakhalul janna sai ya shiga aljanna inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malai yace yashhadu lahu nususun kaseera fil kitabi was sunna malai ya kara kawo akwai shaida koda wayancan hadisan na horkon akwai maganganu a saman kansu to amma akwai nususu da dama fil kitabi atkin alqur'an atkin alqur'ani was sunna da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke nunawa akan falala ta la ilaha illallah minha daga ciki ma sabata fi sahihi muslim abinda ya tabbata a cikin sahihu muslim min hadis umar bin hattab daga hadisin umar dan hattab yarda allah ta tabbata a gare shi kara yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa ma minkum min ahadin yatawadda babu daya daga cikin ku da zai yi alwalla fa yablugu aw yusbigu alwudu'a mutum ya yi da alwallan nan yayin ta kamar yanda manzon allah yake cika alwallan nan summa yaqulu sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace na shaida lalle babu abun bautawa bisa cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawon allah ne kuma hallo ma'aikin allah ne duk wanda ya faɗi haka bayan ya yi da alwala illa futihat lahu abwabul janna sai an bude mai kohohin aljanna الثمانيه غدا 8 wayannan kohohin na aljanna guda 8 yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga daga inda yake so kaga wannan hadisin na nuni akan cewa magudin aljanna ko kalimar tauhidi ce kaga mahallu shahid kenan yace fa haza dalilun wannan dalili ne sahihun kuma hallu ingantacce sarihun hallu bayyananne ala anna abwabal jannati as-samaniya akan cewa lalle hukohohin aljanna guda 8 tuftahu bit tauhid ana bude wannan kohohin aljanna ne guda 8 da tauhidi ba da shirka ba tuftahu bi shahadati allah ilaha illallah ana bude su ne da shaida babu abun bautawa da gaskiya sai allah shine kenan ayyuhan wa amma man lam ya'tu bit tauhid wanda basu zo ba wannan kohohin da tauhidi kenan wanda ya mutu babu tauhidi Allah ya kare mu fa sha'anuhum kenan wannan mushrikai ne ai fa sha'anuhum to sha'anin su kama qala ta'ala kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tufattah lahum abwabus sama malan ya ciro ai farkon ayi yake cewa in ya kawo ya bayyana innal ladzina Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina lalle wanda kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu inji Allah subhanahu wa ta'ala wastakbaru anha sannan suka yi girman kai a saman ayoyinmu sai yace la tuftah lahum abwabus sama ba a bude musu kofofin sama wala yadkhuluna aljannata sannan ho ba za su shiga ba aljanna saboda ba su tauhidi mushrikai ne hatta yaljal jamal an kaga ko sun shiga aljanna to hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat hasira qumi ya huce daga koha allura zai yi kaga ba zai yi ba shine malam bahaushe in yana so ya ma ruwa yace in kaza tayi hakuri na baka ko a ce in jeki yayi ni yayi kaho aka ce hatta yalijal jamal fi sammil khiyat hasira qumi ya huce ta koha allura duk da akwai wasu wanda suke fassarawa wannan zahirin ayi haka ya nuna tera kumi ya huce daga kofa allura akwai wanda suke kawo fassara kuma hallo suke kawo balaga su ce igiya wannan katuwa wadda ake darme lodi na bato da ita tabkekiya katuwa igiya to a ce ita ce a ce ta huce a sa ta daga cikin allurar da ake dinki a ta tayi kaga ai ko igiyar shanya ba ta shiga ba koha allura to baranta na wannan to wannan shine kenan shine wannan ke nuna akan cewa miftahul janna la ilaha illa allah kuma wanda akwai hujjoji da dama mana ya tsakuro kadan ne akwai wani hadisi da yake nuna falala na tauhidi yake nuna mahimmancin tauhidi mutum yayi kokari ya zama mai tauhidi ne ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nesanci shirka fa shine Abu Zar radiyallahu anhu ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min abdi babu huwa wani bawa da zai ce la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai annabi ke cewa summa mata, sannan sai ya mutu ala zalika, akan haka ya mutu akan cewa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam illa dakhala aljanna, sai ya shiga aljanna wannan. Sai Abu Zar yake cewa wa in zana wa in saraka, koda idan yayi zina yayi sata. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in zana wa in saraka, koda idan yayi zina koda wa in yayi sata. Abu Zar ya sake mimitawa wa in zana wa in saraka, annabi ya sake bashi amsa sallallahu alaihi wasallam cewa in zana wa in saraka, ya sake mimitawa na uku cewa in zana wa in saraka, ko ma'aikin Allah koda yayi zina yayi sata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wa in zana wa in saraka ala ragami anfi abi zar, yace kai koda yayi sata yayi zina, kai koda hakan bai faranta ma Abu Zar ba, koda hakan ya sa Abu Zar in yaji haushi, haka Allah ya so. A cikin ruwaya Abu Zar, tana nan cikin Buhari, Abu Zar ake cewa wa kana Abu Zar iza haddasa, shi ma Abu Zar idan zai bada labarin sai ya kawo honin nasin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hallo sai ya ce ya rihe akan cewa yace wa in rage ma anfu Abu Zar, koda Abu Zar lokacin da aka hudin yaji haushi. Kaga falalat tauhidi kenan. Lakin sai mala yace amma fa yanbagi an yu'lama, ya kamata a sani akan cewa anna hazal miftah al'azim, lalle wannan mabudin mai girma na la ilaha illallah, la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, laysa yanfa'u sahibahu illa iza qama bihaqqihi. Ita wa la ilaha illallah batta amfanar da wanda yake fadin ta sai dai idan mai fadin nata ya tashi da haƙinta, ya kiyaye haƙin nami na la ilaha illallah. Ce fa la ilaha illallah, ce ita la ilaha illallah innama tanfa'u sahibaha, lalle tana amfanar ma'abucinta iza ata bi arkaniha, idan yazo da rukunnanta he ta amfane shi, waltazama shurutaha, idan ya lazimci sharɗanta he ta amfane shi, wa a'da'i huquqiha, idan ya bata haqqoqinta la ilaha illallah sai ta cece shi al-ma'luma haqqoqin nata sanannu min al-kitabi was sunna, wanda an huddo su ne daga al-qur'ani, an huddo su ne daga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali hadha zakara al-Buhari fi sahihihi, dan shi yasa Imam Buhari ya ambata a cikin littafin shi Sahihul Buhari an Wahabin, an samo daga Wahab bin Munabbahin, dan Munabbahin, annahu qila lahu, an ce ma shi Wahabin alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna, aka ce ma Wahab bin Munabbah wai shin ba an ce ba la ilaha illa Allah mabudin aljanna ce? Fa qala Wahab, sai ya bada amsa yace bala, yace tabbas haka ne, la ilaha illa Allah mabudin aljanna ce, walakin yace amma dai laysa miftahun illa lahu asnanu, ai babu wani makulli, babu wani mabudi, babu wani kile, ai sai yana da mi, yana da haƙora kenan, duk kile yana da haƙora. Sai fa in ji ita bi miftahin, idan kazo da wannan mabudin, kazo da wannan kilan, bai da wannan mabu, bai da wannan haƙora, idan kazo fa in ji ita bi miftahin lahu asnan, idan kazo yana da haƙora futi halaka, sai ya bude maka. Wa illa, amma idan kazo bai da haƙora, lam yuftah laka, ai ba zai bude maka ba. Bizalika ila shurut la ilaha illallah, wannan yashiri zalika, bizalika ila shurut la ilaha illallah, malan ko Imam Buhari anan ko Wahab bin Munabbahin yana ishara ne zuwa ga wannan haƙoran kenan, sune sharɗe na la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Qala ibn qayyim yake cewa rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da rahama, fi nuniyatihi atkin tsaren shi manzuma shi annuniya ta hata fasl kalgashin fasali fi miftahi babil janna a cikin mabudin aljanna. Na'am, nakra mu karanta ki mana yake cewa haza wa fathul babi laysa bimumkinin illa bi miftahin ala asnani miftahuhu bi shahadatil ihlasi wa tawhidu tilka shahadatul imani asnanuhu al a'malu wa hiya shara'i'u islami wal miftahu bil asnani la tulgiyanna hazal misala fakam bihi la tulgiyanna hazal misala fakam bihi min halli ishkalil lizil irfani. Malam shine zai bayanin kama akan hakoran kili sharadai na la ilaha illallah yace haza wa fathul babi laysa bimumkin yace wannan kuma bude koha ba mai yuwa bane ba ka sani in za kana so ka bude koha ta aljanna to ka sani fa wannan bude koha ba mai yuwa bane haza wa fathul babi laysa bimumkin illa sai dai bi miftahin ala asnani sai dai da makulli mai hakora in kana so ka bude koha aljanna yace sai da makulli mai hakora kenan kilan shine la ilaha illallah haƙoran shine sharadaina la ilaha illallah yace miftahuhu yace makullin nata ita wannan kohon bi shahadatil ikhlasi shine shahadal ikhlasi wat tauhidi kuma hallo da dayan tar Allah tauhidi tilka shahadatul imani wannan ita ce shedar imani na kai imani kenan asnanuhu asnanul a'mali asnanuhul a'malu wa hiya shara'un mala yace to haƙoran nashi haƙoran kilan haƙoran sune al'amalu ayyuka wa hiya shara'i'u kuma hallo sune shari'ai shari'o'i na musulunci abinda aka shar'anta maka islamu shari'o'i na musulunci kenan wal miftahu bil asnani kuma ka sani akan cewa makulli fa bayyayi sai da haƙori al miftahu bil asnani kenan makulli baya zama mabudi baya zamantawa mabudi sai da mi sai da hakora yace la tulgiyanna hazal misala cikar da kai wurgi da wannan misalin da aka buga ma fa kada kai sakaki da wannan misalin da aka buga ma akan la ilaha illallah sai da sharadai kaman kile ne sai da hakori yace to kada kai sakaki da wannan misalin fa kan bihi iyo nawa min halli iskalin zil arfani akwai warware matsaloli masu yawa da ma'abuta amma fa ilimi sai wa ashara salfuna salih rahimahumullah ila ahmiyatil inaya bi shurut la ilaha illallah yace haqiqa magabatan mu na kwarai salfus salih Allah ya ji gamsu da rahama sun yi ishara zuwa ga muhimmancin kula da sharadai na la ilaha illallah wa wujubul iltizamu biha da kuma hallo wajibcin lajabtuwa da wannan sharadan na la ilaha illallah wa annaha kuma akan cewa lalle su la tuqbal illa bizalika ba amsar la ilaha illallah sai da wannan sharadan wa min zalika daga cikin wannan ma ja an hasan albasri abinda yazo na daga alhasan albasri qissa annahu qila aka ce me inna nasan yaquluna la ilaha illallah lalle mutane suna cewa la ilaha illallah ka man qala la ilaha illallah dahal aljanna mutane suna cewa duk wanda yace la ilaha illallah shiga aljanna fa qala sai malam hasan albasri yace man qala la ilaha illallah kace dai duk wanda yace la ilaha illallah fa adda haqqaha ya bata haƙinta wa fardaha da farillata dahal aljanna ya shiga aljanna wa qala alhasan alfarazdak hasan lilfarazdak wannan an kawo wata misali wa huwa yadfanu imra'atuhu wani misali mai ban kayatarwa wanda akwai darsa a cikin shi Hasan al-Basri babban malami ne a garin Basra da akwai al-Farazdak mawaki ne to akwai wani jarir shi ma mawaki ne da farazdak da jarir ba a shiri duka kowa na ma kowa habaici to kuma ga malami shi kuma a garin Basar ana ce mai Al-Hasan Al-Basri to lokacin da shi farazdak ɗaya daga cikin mawakan wannan matar shi ta rasu ita wannan matar ana ce mata An-Nawwar ta yi wasiki idan ta mutu Al-Hasan Al-Basri ya mata sallah yanzu sai ta mutu za a buga wasiya sai ga liman ya zo Hasan Al-Basri mutumin kirki ne a garin kowa yana bashi girman shi ga kuma hallo farazdak shi kuma a lokacin farazdak mutane suna tuhumar shi akan cewa shine mafi sharrin mutane dan saboda kaman yana da kage ba yi abu bai ce an yi ya ga mace kawai ya ce mutum ne banza ce alhali ba haka ba to a lokacin nan ne sai mutane suke ta tsegon kai lalle an yi jama'a ka san aka je wajen bunne mamata akwai masu addu'a kuma akwai ƴan tsegon akwai wanda kawai suna zuwa ne ƴan kallo sai su ringa kai wannan gawa ta yi jama'a sai kuma suke kai wannan gawa ba ta yi jama'a ba to haka irin mutanen nan hallo suna tsegon sai Imam Al-Hasan Al-Basri yake tambaye farazdak menene wai suke cewa shi wanda matar ta shi ta mutu share sai yake cewa wai suna cewa lalle wannan gawa ta yi mutane kuma hallo yau an hada mutane iri-iri ga mafi alkhairin mutane wai suna nihin kai Hasan Al-Basri kuma hallo ga mafi sharrin mutane an hadu waje guda duka kowa a sama abin hawa wai suna nihin yace ni farazdak yanzu sai Hasan Al-Basri yake ce me a ni ba mafi alkhairin mutane bane ba kai ma ba mafi sharrin mutane bane ba can sai yake ce me ma adatta li hazal yawm bi hazal yawm ya farazdak to mi kai tanadin wannan rana kai ta zo maka fa mi kai tanadin ga matarka nan ta mutu kuma hallo ana binne ta kana binne ta to mi kai tanadi kala sai yace mu Hasan Al-Basri shahadatu Allah ilaha illallah munzu 70 sana yace na mata tanadin na shaida babu abun bautawa bisa tantanta sai Allah nan da shekara 70 a wata ruwa aka ce 60 wata ruwa aka ce 80 fa kala Al-Hasan sai Hasan Al-Basri yake cewa ni'imal udda cika madalla da wannan shirin naka ai kai babban shiri lakin amma haka sani lillahi ilaha illallah shurutan la ilaha illallah tana da sharidai fa iyyaka to haka fasa qazaful muhsanat tuhumar mata wanda sun kame kansu ka fasa musu shari su yi abu baka ce sun yi anan kissa tana da yawa sai mu tashi a samanta ganin cewa akwai darussan doka a cikinta kuma hallo kissa ce wanda ta doki abubuwa mu ga farazdak yaya yawo astu ko kuma bai wa astu ba shi dan uwan nashi da yake mai habaici jere kuma hallo shi ma yaya kasance bayan wannan abubuwa kenan daga ne kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ma rayuwar mu albarka ya ba mu ilimi mai amfani Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina wa mashayikhina Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aminna fi dawlatina Niger wa sa'ir biladil muslimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته